zuciyata ke daina saka ke kika dace na bai sadaki na mu shige daka na kina kauce akan kiko sara ko sassaka ina aminci amma nake in bada komai na mallaka cin mana kunci kin saka barci gari nikin bani ciwon zuciya
Zapirai